za ku ganki zai sa kuka na dade ina neman ki domin ki za ki sharan kuka yaki 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 aziza lafin da nayi miki ba da sani ba
aziza 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 ki dinayi kuka
aziza nayi roko dan Allah ki yafe ni
aziza
aziza komai yayi zafi Allah da magani
aziza
aziza sauranki salama zan so ki biyo ni aziza dukkan abin da yayi farko ba zai dore ba
aziza 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 ki dinayin
kuka iye tafiya tana da nisa aziza komai kimantawa
aziza
komai kikai ya gani daga Allah ne ki godewa
aziza
samu ko rashin sa wannan ba sin dorewa
aziza
zan so ki bari yin kuka aziza ba kanki ne farau ba
aziza 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 ki dinayi
Allah zan kai wa kuka na shi ne zai kulawa
aziza
ni aziza bai warkace Allah
Aziza ku ganki zai sa kuka
Aziza